wata Satumba ne shekara 2017 an fafata a wasa ɗaya tilo da ya rage a ɓangaren Premier League na ƙasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan mako na shida inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta lallata West Brom da ƙwallo biyu da nema sabon ɗan wasan Arsenal da Zerina da Kazeti shi ya jefa ƙwallon duka biyu inda ya jefa ƙwallon farko a cikin minti 20 daga bisani aka samu bugun da ta yi tsarin gida a cikin minti na 67 inda ɗan wasan ya sake jefa ƙwallo ta biyu wannan nasara da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta samu ya ba ta haurowa matsayi na 7 a teburin Premier League na ƙasar Ingila mako na shida haka ma abin yake a can ƙasar Spain inda aka fafata a wasa ɗaya tilo da ya rage shi ma ɓangaren La Liga na ƙasar na shekara 2017 zuwa 2018 shi ma a mako na shida inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Betis ta lallata Levante da ƙwallo huɗu da nema har yanzu dai muna a nahiyar ta Turai a dawo ci gaba da gwabzawa a wasannin cin kofin gabarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 matakin wasan rukuni zagaye na biyu ga yadda wasannin za su kasance ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sevilla na ƙasar Spain za su karɓi bakuncin Morocco na ƙasar Slovenia sai Sparta Moscow na ƙasar Russia za su ɓarje gumi da Liverpool na ƙasar Ingila a ƙasar Ingila ko Manchester City ne za su karɓi bakuncin Shakhtar Donetsk na ƙasar Ukraine sai Napoli da ƙasar Italy za su karɓi bakuncin Feyenoord na ƙasar Netherlands ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Monaco na ƙasar Faransa kuwa a Faransa za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Porto na Portugal sai Basaksehir na ƙasar Turkiyya ɓarje gumi da RB Leipzig na ƙasar Jamus Borussia Dortmund kuwa a Jamus za ta karɓi bakuncin Real Madrid ne na ƙasar Turkiyya Apple da ƙasar Cyprus za su ɓarje gumi da Tottenham za a fafata wasannin ne duka da misalin RB Sakko sauran kwata na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da ƙasar Chad a yau daga nahiyar Turai za mu dawo nahiyar Afirka a tarayyar Najeriya inda mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa da tsufa irin na Najeriya Gary Lord ɗan ƙasar Jamus ya ce ko kusa ba zai canza 'yan wasansa guda 23 wanda suka fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa da ƙasar Kamaru a wasan neman shi tikitin shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a ƙasar Rasha a wasan rukuni inda Najeriya da Sabi Kamaru har gida suka tashi can jama ɗaya da ɗaya a ranar 7 ga watan Oktoba na shekara 2017 Najeriya za ta karɓi bakuncin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Zambia ne a Oyo jihar Akwa Ibom a tarayyar Najeriya a matakin wasan rukuni na ba inda a yanzu haka Najeriya take jan wannan rukuni a mataki na farko da maki 10 Zambia kuma tana mataki na biyu ne da maki 7 sai ƙasar Kamaru wanda tuni a ta cire ta tana da bugun shugabanni ne inda take mataki na 3 da maki 3 sai ƙasar Algeria ita ma ta yi wa jarot a mataki na 4 da maki 1 ƙasa ɗaya tilo ne dai ake bukata a kowace rukuni wanda za ta wakilci wannan rukuni a gasar ta cin kofin duniya da za a yi da zarar Najeriya ta samu nasarar doke ƙasar Zambia ta ya tabbata Najeriya ta samu tikitin zuwa gasar abin da ya sauwa ga kenan a labarin wasannin namu na yau daga nan dan dalin biyu sai kuma gobe ku kawo muku irin wannan da aka toya da ma wanda za a toya a gobe musamman a gobe za a ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin da garin nahiyar Turai huta lafiya.